والسلام على من اتبع الهدى والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ونفاتنا الخير أديد وانا لوكتي من البركة أتكين كراتم من البركة الأنوار المحمدية نا إمام إسماعيل يوسف النبهاني يو karatunmu zai tafi ne kai tsaye akan girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato khasa'is kebantatte na darajar da Allah ya ba manzon Allah sahabbai duk in suka hadu wato basu kai manzon Allah ba duk duniya in suka hadu basu kai manzon Allah ba kuma bayan manzon Allah ba wanda suka kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalamu shi da kansa Allah ya bashi wayannan sahabban amana ya basu ya bashi su kuma Allah ya zuba musu baiwa tattare da zaman da suka yi da manzon Allah addinin musulunci ya yadu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun sahabbai shi yasa alaihi salatu wassalamu a cikin hadisi yake cewa khairun nasi qarni a wata riwaya ba da wannan lafazin ya kawo ba yace khairul quruni qarni to anan khairun nasi da imam yusuf ismail annabahani ya kawo shi a cikin wannan littafin ya tabbata hadisin ingancin sa shi ma mafi alkhairin mutane wancan zamanin yace ai khairul quruni qarni mafi alkhairin zamanin da ni na rayu a ciki sai yace summal ladina yalunahum sai mabiyin wannan zamanin shekara 100 shine karni daya summal ladina yalunahum sai kuma mabiyin bayan wannan shekara 100 shine karni daya shekara 200 karni biyu kenan shekara 300 shine karni uku akan karni guda uku nan manzon Allah ya magana khairul quruni karni summal ladina yalunahum to me bayanin su shine zamanin da ya rayu shi manzon Allah da sahabbansa ya fi kowace zamani alkhairi hatta har zamanin su annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim duk wani zamani a duniya bai kai wannan shekaru 100 da manzon Allah ya rayu da sahabbai ba bayan wannan sai aka samu shekara 100 wanda sahabbansa suna ciki a raye shine summal ladina yalunahum kenan bayan sahabbansa din sun rarrasu sun bar duniya sai aka samu tabi'ai shekara 300 da kenan bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wayannan shekarun annabi yake magana shekaran da shi ya rayu da sahabbansa da shekaran da sahabbai suka rayu su kadai da tabi'ai da shekaran da tabi'ai kadai ba sahabbai shine summal ladina yalunahum to anan khairul quruni din duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da manzon Allah ko da yaya yake ko bakin fata ne ko farin fata ne in dai yayi imani da manzon Allah a wannan zamanin ya ga manzon Allah gani shi yake tabbatar da sahabtaka gani shi yake tabbatar da sahabtaka ko kuma jin muryarsa makaho bai gan shi ba ya ji muryarsa ko yayi musabaha da shi ya zama sahabi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin sa shi yake tabbatar da sahabcinsa sahabcin mutum ko kuma jin muryansa ko musabaha da shi ko a zamanin kake in baka gan shi ba malamai sun samu khilafi anan in baka gan shi ba kai musulmi ne amma baka shiga cikin zumrar sahabban ba ganin ana bukatar sa ko jin ko musabaha to in an ce sahabi wanda ya ga manzon Allah ya rayu da shi in aka ce tabi'i wanda ya ga sahabin manzon Allah wanda suka yi rayuwa da manzon Allah shi bai ga annabin ba amma ya ga sahabin sunansa tabi'i in an ce tabi'ut tabi'in wanda ya ga tabi'in da ya ga sahabin annabi to shi ma ya zama tabi'ut tabi'in to kaga anan khairul quruni bayanin sa a takaice kenan to amma wannan hadisin na cikin wannan al'anwarul muhammadiyya din da muka fara karanta lafazin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi mafi alkhairin mutane karni mutanen da suka rayu a zamanina summal ladina yalunahum wanda suka zo daga bayan su da wanda suka zo daga bayan su kaga dai magana shekaru 300 dai ake tunda karni daya shine shekara 100 daga cikin wa min khasa'ifihi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wanda darajarsa ne ba na wani ba annal musalliya yukhatibuhu fi qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu mai yin sallah yana saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar a gaban sa annabin yake dole sai mai sallah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin tahiyyarsa wala yukhatibu ghayruhu wannan kuma bai tabbata wani a halarto wani ba in ba annabi Muhammad ba wa annahu kana yajibu ala man da'ahu wa huwa fi salati kuma ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya kira mutun yana sallah wajibin sa ne ya amsa kana sallah annabi ya ce kazo dole ka ce assalamu alaikum ka amsa kiran manzon Allah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhiikum wannan darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi yana sallah annabi ya kira shi bai amsa ba ya sake kiransa bai amsa ba can sai ya dawo ya ce gani nan ya ma'aikin Allah ai lokacin da ka kira ni ina sallah shi ya zata sallan ya fi manzon Allah ya fi annabi ya ce kai baka ji bane Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhiikum baka karanta wannan ayan bane ya nemi afuwa annabi ya masa afuwa to dan haka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce tunanin dan adam wa anna al-kadhiba alayhi laysa kal-kadhibi ala ghayrihi ƙarya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba irin ƙarya ne da za ka yi wa sauran mutane ba domin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa gaskiya ne li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da manzon Allah ya faɗa magana ne na Allah wahayi ake masa ba wai yana magana da wani bane Allah ne yake masa magana direct annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to dan haka duk abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi mutun ne wanda a bakin sa ba abin da ba yake fita sai gaskiya shi yasa a cikin hadisi yake cewa man kazzaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar ya nemi mazaunin sa a cikin wuta duk wanda ya min ƙarya da gangan ƙarya da gangan kace annabi ya ce alhalin bai ce ba faman kazzaba alaihi lam yuqbal riwayatuhu abadan wa intaba a wancan zamanin ma a cikin sahabban wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba za ka karbi riwayar sa na hadisi ba har abada ko ya tuba saboda ya taba yi wa manzon Allah ƙarya ba za ka karbi hadisi sa ba riwayar sa kwata-kwata ba ta amfani a wajen rijalus siha to me yasa saboda duk abin da ake nema gaskiya Allah ya bayyanar da gaskiya ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bakin da kwata-kwata haram bai taba shiga ba bakin da kwata-kwata bai taba aibata wani ba bakin da bai taba wani abu na sabon Allah ba bakin da in ya fada kamar Allah ne ya fada li'annahu la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai bakin manzon Allah shi yasa idan kai masa ƙarya kamar kai wa Allah ƙarya ne shi yasa alayhi salatu wassalam a cikin hadisi yake cewa inna sidika lalle gaskiya yahdi ilal yahdi inna sidika lalle gaskiya yahdi ilal janna a cikin riwaya na farko yake cewa akan ƙarya yake cewa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wala yazalu rajul mutum ba zai gushe ba in yana yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har za rubuta shi a gurin Allah shi makaryaci ne haka in mutum yana yin gaskiya bai gushe ba yana kan gaskiya har Allah zai sa a rubuta shi daga cikin ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تدن هكا عليكم بالصدق النبي كتوى أول رواية. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كما غسكيا نهوريكو دا غسكيا غسكيا تنا سا أيوة الله بيئيا بيئيا كما تنا كيمتون الجنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. To dan haka shi alayhi salatu wa salam Allah ya kebance shi da wasu khususiyya kebantattun darajojin da ba ba wa wasu irinsa ba. Wa annahu sallallahu alayhi wasallama ma'sumun min az-zunubi kabiriha wa saghiriha amdiha wa sahwiha. Alayhi salatu wa salam Allah ta'ala ya a cikin kebance darajar sa da yayi bashi wasu abubuwa na daukaka baya yin zunubi. Allah ya kiyaye shi. Idan aka ce ma'sum akwai ma'asumul am akwai ma'asumul khas. Shi alayhi salatu wassalam a ma'asumul khas ma khasul khas ne. Annabawa yanzu misali sune ma'asumai a cikin halittan Allah. Annabawa kwata-kwata ba sa yin zunubi. Dukkan annabawa nagartattu ne, an kiyaye su da sabon Allah. Dukkan su ma'asumai ne. To idan kana neman ma'asumul mutlaq shine Annabi Muhammad. Dan me yasa aka ce shi alayhi salatu wassalamu Allah ya kiyaye shi daga karamin zunubi da babban zunubi da gangan ne ko kuma yayi shi da sanin sa duka Allah ba zai kama shi da laifin ba. Me yasa Allah ya bada garanti haka a cikin Alkur'ani yace inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما. wannan ayoyin su suke tabbatar da cewa ko yayi zunubi ko nan gaba zai ko da gangan yayi ko mun girman sa balle ma bai yi ba din wai already ana fada ne shi ma asum ne shi ba yayi ma ko yayi kuma an gafarta masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa wata rana yana yin sallan dare yana tsaye har kafafuwansa suka kukumbura. Hadisin sayyidina Anas ibn Malik kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Sahabbai sai suka ce ya Rasulullah kad ghafara lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ya gafarta maka zunubanka wanda nan gaba za kai da wanda kai ya wuce in ma kai din ma. Sai yace ni bana yin zunubi amma wannan falalan da Allah ya yi min afala akunu abdan shakura. Shin bazan kasance bawa mai godewa Allah ba? Da me zan godewa Allah da ibada? To ashe anan alayhi salatu wassalamu yana yin ibada ne dan godiya ga Allah. Kai kana yin ibada mai cewa manzon Allah mutum ne kamar ka, kana yin ibada ne domin ka samu menene? Gafara, ka samu afuwa, ka samu aljanna. To aljannan ne take neman manzon Allah ya shige ta. To dan haka manzon Allah baya yin zunubi kwata-kwata daga cikin abin da Allah ya kebance shi da shi. Wa kazalika anbiya alaihi musallatu wassalam haka annabawa su ma dukkanin su ba sa yin zunubi. Wa anna man sabbahu duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kutila a kashe shi. Dama an kashe shi din kuma ko ba ku kashe shi ba an kashe shi amma ku kashe shi inda ya zagi manzon Allah. Zakarahul qadi iyad imam qadi iyad ya kawo wannan hadisin a cikin ashifa nasa wa gairuhu wadansu ma sun kawo hadisin wastadallu alaihi bil kitabi wa sunna. Wannan kuma sun yi istidlalin hadisin ne da wato littafin Allah Qur'ani da sunnar manzon Allah hadisai wal ijma'i da ijma'i na malamai fuqaha'u qatibatan gaba ɗayan su duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncin sa a kashe shi. Wa madhhabul malikiyya a madhhabar malikiyya kuma aka ce yuktalu haddan za a sa masa haddi ne kuma za a kashe shi. Haddin nasa shine a kashe shi wanda ya zagi manzon Allah shi yasa yanzu haka wadanda basu sani ba sai ga mutun ya zagi manzon Allah wai a ce ai masa afwa idan mutun ya zagi manzon Allah in baka kashe shi ba kai ma matsalan ya shafe ka ai darajar ya wuce tunani ai ya wuce tunani ba afwa ne a wannan lokacin eh shi yasa aka samu labarin wasu sun kashe arniyan da ta zagi manzon Allah a Sokoto wai kuma wai wasu suka kama su wai dan me yasa suka kashe arniyan aka je aka zuba su a furdun ina dai za a tashin kiyama to duk wanda ka kashe shi dan ya zagi annabi jihadi kai in kuma ka bar shi ya tafi kana da laifi saboda wannan hukuncin Allah ne subhanahu wataala haka Allah ya bawa manzon Allah wannan matsayin shi yasa wata rana da muka yi wani taro a Jos sai wani arne pastor ya tashi sai ya ce dan me yasa ku kuke da zafi musulmai idan an zagi annabi Muhammad kuna kashe mutum sai nace anan ma an kai zagi zamu kashe ka nace a kiyaye wannan wajen nace ba irin wannan taron ake kawo irin wannan bayanan ba nace sai ka kebance mutum ya maka bayani kar a shiga hadaran da ba ita ba الله يداتل دموك جزاكم الله خير الجزاء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله